VOA. Sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumin tare nake da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Masu sauraro da fatan ana ci gaba da bukukuwan babbar sallah lafiya kamar yadda aka saba a wannan rana mai muhimmanci. Zamu kawo muku ci gaban gaishe-gaishen sallah. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Yau take babbar sallah kamar yadda aka ji dubun dubatan musulmi mahajjata sun jure ma tsananin zafi jiya dan aiwatar da kwatancen jifar shedan sannan yau aka yi layya yayin ayyukan haji na bana. Yayin da zafin rana ya zarce 42 a ma'aunin Celsius wato 107 a ma'aunin Fahrenheit dimbin mahajjata sun yi tattaki wasu kuma suka dau motocin bus zuwa wajejiyar shiyar nan ta Jumarat wadda ke wajen birnin Makka inda wasu manyan gadoji uku ke kaiwa ga wasu manyan ginkai uku waɗanda aka musulta su da shedan. Ta wajen amfani da yan duwatsun da suka tattara da dare a Muzdalifa, mahajjatan sun yi ta jifar ginshiƙan waɗanda ke kwatanta shedan. Wannan al'adar tana tuni da labarin Annabi Ibrahim wanda ya jefi shedan don nuna ƙiyayyarsa da yaudara irin ta shedan. Yau dinnan Laraba, jami'ai a Ukraine sun bayyana cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a birnin Kramatorsk ya kashe mutane akalla 9 baya ga wasu 50 da suka ji raunuka. Hukumar kai daukin gaggawa ta wallafa hotunan tawagogin ayyukan ceto da binciken cikin baraguzai a wuraren da harin ya tsada da su ciki har da wani wurin cin abinci. Kramatorsk na yamma ne da fagagen daga inda ake ta gwabza fada a lardin Donetsk da ke gabashin Ukraine. Ukraine ta kuma bayyana cewa Russia ta kai wani harin makami mai linzami jiya Talata a Kramatorsk wato shekara guda cif bayan da Russia ta kai wani hari a wajejen wanda ya halaka mutane akalla 20 a wani babban rukunin shaguna. Wata shawarar bayan bincike da Majalisar Dokokin Ƙasar Australia ta gabatar yau Laraba ta buƙaci da a haramta caca sannan a hankali cikin tsawon shekaru uku. Tana mai nuni da mummunar illar da ke tattare da yadda yara ke ta shiga harkar. Rahoton ya bayyana binciken wato rahoton bayan binciken ya nuna cewa takaita cacar bai da wani tasiri. Don haka rahoton ya yi kiran da a dau wannan mataki na hanawa kwata-kwata wato ta wajen bi hankali kuma dalla-dalla ta yadda ba wanda zai fake da wani dalili ya saba dokar. Yan kasar Australia sun fi na kowace kasa a duniya kashe kuɗi kan caca musamman ta yanar sadarwa a cewar rahoton wanda ya ƙara da cewa kusan rabin mutanen da aka nemi jin ra'ayinsu bara sun shiga harkokin caca. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata sabuwar doka wadda za ta fara aiki yau Laraba a Koriya ta Kudu za ta fara aiki da tsarin da ƙasa da ƙasa ke amfani da shi wajen kirga shekarun mutum na haihuwa. Bisa ga al'ada akan dauki wato akan dauka cewa yan Koriya ta Kudu sun cika shekara ɗaya tun daga ranar da aka haife su saboda kidayar wato saboda kidayar ta hada da watanni wato watannin da jinjiri ke cikin wa kuma duk ranar 1 ga watan Janairu akan dauka cewa an ƙara shekara guda ko da kuwa da watanni nawa aka haifi mutum. Wannan sabuwar doka wadda za ta fara aiki daga yau Laraba na nufin kenan shekarun wato shekarun dukkanin yan Koriya ta Kudu za su karu da guda. to amma jami'ai sun ce za a ci gaba da amfani da tsarin kiraye shekaru daga ranar da aka haifi mutum a ƙara daya a duk ranar 1 ga watan Janairu a fannin soji ilimi da kuma sauran fannoni daban-daban. Gwamnatin Faransa yau Laraba ta bayyana cewa yan sanda sun dau damara a birnin Paris da sauran manyan biranen kasar, sannan ta yi kiran da a kai zuciya nesa bayan da aka samu tashi-tashin hankula a nan da can sanadiyar mutuwar wani matashi dan shekaru 17 mai tuka motar raba sakonni wanda aka bindige har lahira a wurin duba ababen hawa na yan sanda. Mutuwar matashin ta tayar da tashin hankali a fadin kasar, inda aka yi ta aikawa da sakonnin jaje da nuna bacin rai, ciki har da wani sakon da fitaccen dan wasan kwallo Kylian Mbappe ya aika. Lamarin ya kuma haifar da tashi-tashin hankula a wasu garuruwa da sassan birnin Paris. Ministan cikin gida Gerald Darmanian ya ce an kama mutane 31, yan sanda 25 kuma sun samu raunuka.
Ibrahim Kalmu Sigarba kenan ya karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla masu sauraro, yanzu kuma lokacin da zamu koma gefe guda mu miƙe filin ga Zarahu domin ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Yau ne salla, yau ne ayi dukku taho mai sallar ayi. Yau ne salla, yau ne ayi dukku taho mai sallar ayi.
Gaisuwar salla daga fadin duniya.
Yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai muyi fara, domin yau ne ranar ayi, domin yau ne ranar ayi.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Zahra Aminu fage ce yake muku barka da wannan la'asariyar. Da fatan an yi sallar Idi lafiya, tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya. Amin. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu a yau Laraba 10 ga watan Zulhijja shekara ta 1444 bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 28 ga watan Yuni na shekarar 2023. Za mu daura daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu, sai a gyara zama a kasance tare da mu domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah.
Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid, dun ba shakka ladar mu tafiya wai taranar Eid, dun ba shakka ladar
Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Idris, mazauni kasar Angola. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Sani Idris da Hajiya Khadija Idris da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Sadiq, Ismail, Fatima da Rashida. Kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Habib, Abubakar da kuma sarki. Kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma budurwa ta Ummi, ce ma ina taya ki murnan barka da sallah da kuma makwabcina Malam Audu mai jawar radio, kai ma ina maka fatan barka da sallah. Daga ƙarshe ina muku barka da sallah masu sauraron mu da ma al'ummar musulmi baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Abdul Halim Muhammad Chinadi, mazaunin kasar Jordan. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Senator Muhammad Muhammad da mamana Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Farhan, Nabiha, Kubra, Alfred da Sudais. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Da abokaina Nuruddin, Hamsix da Ayman, kuma ina muku fatan barka da sallah. Da kuma makwabtana Asad mai canjin dollar da kuma Faisal Real Estate da kuma Bestina ban manta da ke ba Ilham Sarki, kuma ina taya ku murnan barka da sallah. Allah ya sa an yi sallah a sa'a. Allah ya maimaita mana cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali. Amin. Ina so na yi amfani da wannan dama na yi wa kasar mu addu'a, wato Nigeria. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma saukin rayuwa amin ya Allah daga ƙarshe ina yi muku fatan barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya da miƙa godiya ta musamman wa ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka bisa kokari da hidima da kuke yi a koyaushe assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Maryam Abbas ni mazauniyar kasar Morocco ne ina miƙa sakon barka da sallah zuwa ga iyayena Mallam Abbas Garba da mamana Hajiya Fatima Muhammad da ƴan uwana yayuna da ƙannina Yaya Ahmad Yaya Muhammad da Khadija da fatan kun yi sallah lafiya da ƙawayena Lantana Lami da Baraka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki daya assalamu alaikum assalamu alaikum sunana Halima Hamza ni mazauniyar kasar Saudi Arabia ce ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Mallam Hamza da mahaifiyarsa Mallama Fatima Muhammad da ƴan uwana yayyena da ƙannina Yaya Fatima Hajiya Salatu da kuma Aunty Khadija masoyina Ilu ba zan manta da kai ba ina miƙa muku sakon barka da sallah da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umma musulmai baki daya
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Umar Abdul Aziz ni mazaunin kasar Zimbabwe ne ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Sadiq dake garin Katagum da Hajiya Sadiya Umar dake garin Katagum da fatar kun yi sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta na wannan sallah ga yayyena Alhaji Tanko Ibrahim da kuma Alhaji Abdullahi Ibrahim da Alhaji Umar Ibrahim da kuma Alhaji Afakallahu Ibrahim da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya sa haka amin su ma amin sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta ga kannena Sister Hasiya Ibrahim Sister Zainab Ibrahim Sister Khadija Ibrahim Sister Amatullah Ibrahim da sauran kannena wanda ba ambata sunan ku ba da fatan kun sallah sannan kuma kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta ga makwabtana Alhaji Mai Kanwa da kuma Alhaji Barau da fatan kun sallah kuna cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mai gidana Abun Tinkahuna Alhaji Munka Ilu dake saida goro Allah ubangiji ya ba mu sa Allah dafa da fatan kai sallah cikin ƙoshin lafiya sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta ga masoyiyata Abar Kaunata Abar Alfarina Hajiya Sa'adiya Halimatu Sadiya da fatan kin sallah kina cikin ƙoshin lafiya sannan da ƙarshe ina miƙa sakon gaisuwa ta ga sashen Hausa na muryar Amurka da fatan kun yi sallah lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji maimaita mana ya karba mana da ƙarshe ina miƙa sakon gaisuwa ta ga daukakin al'ummar duniya da fatan an yi wannan hidiman sallah cikin ƙoshin lafiya Allah ubangiji ya karba mana kuma maimaita mana amin su amin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Nura Jumba daga kasar Kuwait na miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Ambassador Muhammad Jumba da mahaifiyata Hajiya Rabia Yaro da fatan kun yi sallah lafiya da kuma ƴan uwana Hamu Itti Jamal Jeman Dr. Fatima Aminu Aisho da Aunty Dano da fatan kuma kun yi sallah lafiya da kuma abokaina Musa Nagogo Faruk Wali da Buka da fatan kun yi sallah lafiya ba zan manta da budurwata ba Maryam Baby da fatan ke ma kin yi sallah cikin ƙoshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi
na mai girma wanda ya kaki maka hundun sanda mai ciwo bai goma shike kula da gidan shi da mata da ƴaƴan shi suke himma tunda kai mishi baiwa kai mana dan mu wake wata sanda uwa na al'umma na tsiya
Assalamu alaikum sunana Abubakar Garba mazaunin kasar Pakistan ina mika sakon barka da babban sallah wa iyayena Alhaji Garba da kuma Hajiya Amina da kuma ƴan uwana yayuna da kannina Adamu Musa Haruna da Dauda kuma ina muku fatan barka da sallah da kuma abokaina Yusuf Ibrahim da Kamal kuma ina taya ku murnan barka da sallah da kuma baby na wato farin ciki na Maryam Musa kema ina taya ki murnan barka da sallah Allah ya sa an yi sallah lafiya daga karshe ina yi muku barka da sallah assalamu alaikum naku Abubakar Lahiru.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Khadija Ibrahim Shehu Adare, ni ƴar ƙasar Niger ce. Ina mika sakon barka da sallah ga zuwa iyayena, Malam Ibrahim Shehu Adare, da mahaifiyata Hajiya Amina Abdulkadir Hassan, da kuma yayyena Siyama Hamdiya da Humaira. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe ina mika sakon barka da sallah ga zuwa masu sauraron mu da al'ummar musulmi gabaki daya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammad Awal Sa'id ni mazaunin garin Malaysia ne ina yi wa dukkanin al'ummar musulmi dake fadin duniya barka da sallah sannan ina miƙa gaisuwa ta ka musamman ga iyalaina da ƴan uwana tare da iyayena da abokan arziki dake zaune a ƙasar Najeriya sannan kuma gaisuwa ta musamman ga babban yana wanda yake ƙasar Amurka nagode
Assalamu alaikum sunana Sadiq Musa Sa'ad ni dan asalin garin Marubuci ne dake garin Kano a yanzu ina zaune a wato Ingila ina so yin amfani da wannan dama in miƙa sakon barka da sallah zuwa ga ƴan uwa da abokan arziki dake Najeriya gaisuwa ta musamman zuwa ga mahaifina Dr. Musa Sa'ad Muhammad da mahaifiyata Hajiya Gaji Umar ina mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina Dr. Safiyanu Sa'id Alimi Biyar da iyalinsa wanda suke zaune a kasar Amerika ina so in yi amfani da wannan dama in yi wa kasar mu addu'a wato Najeriya in mata addu'a zaman lafiya da kwanciyar hankali ina addu'ar Allah ya sa Aisha gulgulan sallah lafiya a gama lafiya Allah ya karɓi ibadunmu amin ni ne naku Dr. Sadiq Musa Sa'ad assalamu
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Fatima Sayyid Khalid yana yi wa dukkan al'umma musulmi barka da sallah sannan ina yi wa babana da mamana da suke a Najeriya barka da sallah da kuma ƴan uwana baki ɗaya da ƙarshe ina miƙa gaisuwa ta musamman ga babban yayyen mutar da iyalinsa baki ɗaya wannan shine sakon gaisuwa ta tabarka da sallah
Assalamu alaikum sunana Fatima Dakiru ni mazauniyar kasar Rasha ne ina mika sakon barka da sallah wa iyayena babana Dakiru Garba da mamana Ramatu Dakiru da ƴan uwana yayuna da kannina Lubabatu Zuwaira da Murja da fatan kun yi sallah lafiya da abokaina Aisha Amina da Maryam da fatan kuna cikin koshin lafiya daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah masu sauraro da al'umman musulmai baki daya bissalam
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Rashida Aliyu mazauniyar kasar India ina mika sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Aliyu mai kudi da Hajiya Binta Aliyu da kuma ƴan uwana yayyina da kanina Falmata Hafsat Izzuddin da Mariya da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya da kuma kawayena Aisha Fadila Ruqayya da Maimuna da fatan kun yi sallah lafiya da kuma saurayina ban manta da kai ba Abdul Jinadi da fatan kai sallah cikin koshin lafiya Allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum
assalamu alaikum sunana Fatima Muhammad Suleiman mazauniyar kasar Canada ina mika sakon barka da sallah ga iyayena Honorable Muhammad Suleiman da Hajiya Aisha Muhammad da ƴan uwana Ihsan Adil, Khalil da Fati. Da fatan duk kun yi sallah lafiya. Sannan kawayena Zainab, Mami da Ruqayya. Da fatan duk kun yi sallah lafiya. Sannan ina mika godiya da kuma sakon barkar da sallah. Da fatan kun yi sallah lafiya. Nagode da kuma dukkan al'ummar musulmai baki daya. Ina muku barka da sallah.
Yakubu Muhammad masu sauraron mu kada dai a shagala wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Sheikh Abdul Hakim daga kasar Qatar. Ina miƙa sakon barka da sallah wa iyayena Alhaji Kamal Sarki da mahaifiyata Hajiya Baraka Said. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma ƴan uwana Mursala, Kabir, Umar Afisa, yaya Fatima, yaya Hadiza, yaya Amina da yaya Sa'adatu. Da fatan kuma kun yi sallah lafiya. Da kuma abokaina Mubarak Alfa Finance, Umar Faruk wanda aka fi sani da B, da kuma Ibrahim Mu'azu Ahu. Da fatan kun yi sallah lafiya. Bazan manta da masoyiyata ba Rahama da Yabu da Raka. Da fatan kin yi sallah cikin koshin lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'ummar musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Rabi'u Hassan wanda aka fi sani da Danfo. Ina da zama a kasar Ingila. Ina yi wa ƴan uwana musulmai barka da sallah. Sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah, mamana da sauran ƴan uwa. Sannan ina yi wa mai gidana Marabar Abdul Dunjazi barka da sallah. Ta gaban tunubu Allah ya tabbatar mana da alkhairin da ke cikin wannan lokaci, kuma Allah ya sa mu yi shi lafiya. Daga ƙarshe ina yi wa ma'aikatan muryar Amurka gaisuwan barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Mun gode.
Assalamu alaikum, sunana Aminu Dada daga ƙasar Zimbabwe. Ina miƙa saƙon barka da sallah wa iyayena Alhaji Abdullahi Dada da kuma Hajiya Saudatu Ibrahim da kuma ƴan uwana Yayyina da Kannena, Yakubu, Musa da Aliyu. Da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya. Da abokaina Manna, Nasir da Mubarak. Da fatan kun yi sallah lafiya. Da kuma makwabcina Mahmud mai Taliya Jaman Sulke kina Pep. Da fatan kun yi sallah lafiya. Daga ƙarshe ina yi muku barka da sallah ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da masu sauraron mu da ma al'umman musulmai baki daya. Assalamu alaikum.
Sunana Muhammad Hani Umar, mazaunin jihar Saudi Arabia. Ina miƙa gaisuwa ta sallah ta barka da sallah ga iyayena sunan mahaifina Alhaji Umar Adamu Yame, sunan mahaifiyata Hajiya Hadiza Taraki Umar. Ina miƙa mata babban gaisuwa na barka da sallah. Sai sunan ƙanina Abba Umar Adamu, shi ma ina miƙa masa kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ga ƴan uwana dukkan ƙannena Hassan da Usaini da kuma Nana Khadija Umar, ita ma ina miƙa mata kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Kuma ina miƙa gaisuwa ga ƙannena guda biyu Aisha da Aminatu, suma ina miƙa musu kyakkyawan barka da sallah. Ubangiji ya Allah ya nuna mana rayuwa mai albarka. Sai ina miƙa gaisuwa na ga ƴan uwana ta sashin mahaifina, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. Ina miƙa ma ƴan uwana musulmai ta sashin fannin mahaifiyata, ina miƙa musu kyakkyawan gaisuwa na barka da sallah. A takaice ina taƙaitawa gaba ɗaya abin da zan faɗa na ƙarshe, shine ƴan uwana musulmai da suke nan sashin Hausa na Amurka baki ɗaya, suma ina miƙa musu babban kyakkyawan gaisuwa ta barka da sallah. Ubangiji Allah ya sa ayi sallah lafiya, mu ci rayuwa kuma mai albarka, mu sa Allah kuma ya sa mu dace cikin rayuwa mai albarka duniya da lahira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Al-Amin Ibrahim Tanko, ni mazaunin kasar Kuwait ne. Ina miƙa sakon gaisuwa ta ga mahaifana Alhaji Ibrahim Tanko da mahaifiyata Hajiya Fatima Zahra Ibrahim Tanko. Da fatan kuna cikin koshin lafiya, da fatan kuma kun yi sallah cikin koshin lafiya. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa ta musamman ga yayuna da kannena, da fatan kun yi sallah kuna cikin koshin lafiya. Wato Aishatu, Majida, Maiminatu, Aisha, Khalil da dai sauransu. Sannan ba zan gaza ba, bari in garzaya na miƙa sakon gaisuwa ta ga masoyiyata Haba Alfaharina, wadda nake so mu kasance a koda yaushe, wato Hajiya Ummi, Allah ya bar mu tare, da fatan ke ma kin sallah cikin koshin lafiya. Sannan na miƙa sakon gaisuwa ta ga makwabcinmu Alhaji Ibrahim Mai Saida Kaba a bakin layi, da fatan kai ma ka yi sallah cikin koshin lafiya. Sannan na miƙa sakon gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen muryar Amurka tare da musulman duniya baki ɗaya, da fatan kun yi sallah cikin koshin lafiya.
Masu sauraron mu, da wannan kuma muka kawo muku shirinmu na gaishe-gaishen sallah a wannan shekara. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekara, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku, da waɗanda kuka ji muryoyinsu, muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana, amin. Godiya ta musamman ga wadda ta daidaita mana sauti, wato Julie Leathers Gresham. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC, da fatan za a yi bikin sallah lafiya, Allah ya maimaita mana.
Yau ne sallah, ya sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Dun ba shakka ladar mu tafiya wai ta ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho mu yi sallar. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Ya ku jama'a sai mu yi far'a, domin yau ne ranar Eid. Domin yau ne ranar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Yau ne sallah, yau ne Eid, barka barka barkakku. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk dangin mu. Dukku taho bayin Allah, mu ziyarto duk dangin mu. Mu ziyarto duk dangin mu. Mu ziyarto duk dangin mu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر.
أجي تزهرة توما سرارو ده هكا نمكا كشن شرنا من ينزو سيكون مساك داوا أشر من دردك ألفي ترى دربي أوغن ناجيريا نيجر كامرون وانده يريدك ألفي تاكو دربي أوغن جي ام تي دا غانا. Domin sake sauraron wannan shiri da masauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Ibrahim Ka'almusi Garba da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku, sai kuma Dadiwa wanda ya bada shirin da bada umarni har ma da injiniyanmu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kasance lafiya.